نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتك وزقوات جماد الآخرة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو نياد نريه دا أربعين دا أكو wadda ta yi daidai da 21 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka gargashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 37 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun shiga cikin tattaunawa a gabar muhimman abubuwan da wato suka faru a lokacin khalifancin Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu daga ciki akwai ainihin wato iqamatu darin li sina'ati sufun kamar kace wata masana'anta ta kera ko sassaka wato jiragen ruwa wanda aka yi ta a Misra akwai yakin Constantine sannan akwai ginin Kairawan ko sannan mun tattauna game da ainihin wato daga khalifanci zuwa mulki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati aka samu khalifofi khalifa sayyidina Abu Bakar Umar Uthman Ali da kuma sayyidina Al-Hassan satin da ya wuce na ita cewa Hussein ko ba wanda ya tuna mun na ita magana khalifancin Hussein kuma Hassan nake so in ce so sai da na dan ji karatun sai naji ina ta maimaita kalmar Hussein maimakon Al-Hassan ina fata an gane insha Allah so saboda haka daga lokacin sayyidina Muawiya sai kuma abun ya bar khalifanci sai ya koma mulki ko kuma kace sarauta wannan kuma yayi daidai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace khilafatun nubuwa 30 sana thumma yu'ti Allahu mulkahu man yasha to daga nan aka samu wannan wanda malaman tarihi sun yi fashin bakin yanda abubuwan suke sayyidina Abu Bakar aka ce yayi shekara 2 da wata 3 sayyidina Umar yayi shekara 10 da wata 2 sayyidina Uthman yayi shekara 12 da wata 4 sayyidina Ali yayi shekara 4 da kuma wata 9 Al-Hassan yayi wata 6 in ka tattara zai baka shekara 30 ina fata an gane to daga nan sai kuma muka tattauna game da shi kansa wafatin Al-Hassan bin Ali wanda ya rasu lokacin ainihin wato bayan ya janye wa sayyidina Muawiya to a lokacin khalifancin ko shugabancin sayyidina Muawiya ya rasu a shekara ta 49 bayan hijira to bayan nan sai kuma muka tattauna game da ƙarshen mulkin Muawiya yayi ishara zuwa ga wanda zai gaje shi shine ɗansa Yazid inda an samu cene na ce da cece ku ce game da wannan tsari da yazo da shi sabo sabarin yanda aka saba ko dai ai bar tsarin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi wato ya zamto ainihin wato ko kuma nassantawa wato kamar yanda ake tunanin sayyidina Abu Bakar yayi ko kuma a bar shi kamar yanda sayyidina Umar yayi wanda aka bar al'amarin a hannun wato ƴan shura mutun shida ko ko kuma a bar shi kamar yanda ya faru lokacin sayyidina bayan kashe sayyidina lokacin khalifancin sayyidina Uthman shi kuma tare da zabi na mutanen gari baki daya haka sayyidina Ali da sauransu to sai ya zamto shi Muawiya ya zo da sabon tsarin tun yana kan gadon mulki yayi ishara cewa ga wanda zai gaje shi kuma wanda zai gaje shin da sabanin duk yanda abubuwa suka gudana a baya ko to an tattauna akan wannan har muka zo kan gabar shin menene matsayar Ahlus Sunnah wal Jama'a game da mubayi'ar Yazid dan Muawiya to shine muka tattauna akan cewa su kam Ahlus Sunnah wal Jama'a sun ce mubayi'a ta yi mubayi'ar da aka wa Yazid bin Muawiya ta yi sai dai sun aibata wannan mubayi'a da al'amura guda biyu al'amari na farko suka ce wannan wata bid'a ce sabuwa ma'ana wani abu ne kirkirarre sabo ba san shi ba a baya shine sanya khalifanci ga dan mai mulki tun mutun yana kan kujera yayi yarima ma'ana a samu yarima mai jiran gado kuma ya zamto cikin ƴaƴan shi mai mulkin wanda daga nan sai abun yake ne ma rikide ya zama kuma kamar gado ya zama in ka mutu kuma danka zai gaje ka wanda kuma daga lokacin kusan abun haka ya zama bayan da shura ce ko kuma shi na kai ya nassanta wani wanda ba dan uwansa ba to amma shi gashi yanzu sabon tsarin da sayyidina Muawiya ya zo da shi shine ya nada dan uwa ba ma dan uwa ba da kuma dan na kai zai to suka ce ba tare da la'akari da wa aka zaba din ba an fahimta fahum rafadu mabda'a an yakuna al'amru wiratha abinda yasa malamai suka aibata wannan tsari da Muawiya yazo da shi shine sun yi watsi da ka'idar da yazo da ita sabuwa ta sanya al'amarin jagoranci ya zama kuma gado wannan aibu na farko da suka gani kenan domin aka ce ya zama gado wata rana za a samu wanda shine zai gadan kuma ba shi da cancanta ba shi da ahaliya ba shi da kwarewa kamar yanda yake faruwa za ka in dai kai dan sarki ne to ba ko kai ko babanka mai unguwa ne aka rasa ya mutu kuma sai ga mutun an nadawa shi yasa sai ga wani mai unguwa wani haka ko saboda abun gado ne ko so saboda haka in aka ce zai zama gado to zai zaman to babu maganar dacewa ko cancanta kawai babansa ya mutu dole ya hau buzun babansa sannan abu na biyu suka ce abu na biyu da suka sake aibata suka ce a lokacin da Muawiya yake kokarin yin haka akwai wa'inda sun fi wannan Yazidin cancanta domin akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam har a lokacin Abdullahi dan Umar yana rai Abdullahi bin Zubair yana nan Abdullahi dan Abbas yana nan shi kansa Al-Husayn yana nan da kuma wasu sahabbai da yawa wanda ko shakka babu sun fi Yazid cancanta ina fata an gane to sai Ibn al-Arabi yake cewa shi dai Muawiya ya bar abin da shi ya fi falala abin da ya fi falala shine a bar al'amarin shura ba tare da an keɓanci wani daga cikin ƴan uwa ko da ya zama shine magaji ba ina fata an gane amma tunda ya sanya shi a matsayin shine zai gaje shi kuma mutane sun yi masa mubayi'a to wannan mubayi'a ta kullu a shari'ance ina fata an gane to wannan kusan shine abin da muka tattauna to abin da zamu tashi akai qala al-muallif rahimahullahu ta'ala hal kana yazidu ahlan lil khilafati aw la shin sayyidina Muawiya da ya sanya ɗansa ya zama shine zai gaje shi shin Yazidin ya cancanci wannan matsayin ko bai cancanta ba zakara ibn kathirin رحمه الله تعالى قصة عبد الله بن مطيع وأصحابه ابن كثير أتكين البداية والنهاية مجلدين تقص شايفين تريبيو دا تلاتين دا شدا يا أمبتو تقصة عبد الله بن مطيع دا شدا صحبانسا كو الماجرانسا وأنهم مشوا عبد الله بن مطيع دا الماجرانسا سنتفي إلى محمد بن الحنفية suka je suka samu Muhammad bin al-Hanafiya wanda Muhammad bin al-Hanafiya dinnan wa huwa ibn Ali bin Abi Talib dan sayyidina Ali ne dan Abi Talib akhul Hasan wal Husayn min abihima wato dan uwan al-Hasan da Husayn ne sun hada uba daya domin shi mahaifiyarsa Asma'u bintu Umays ce wanda bayan ta aure Ja'far yayi shahada sayyidina Abubakar ya aure ta bayan sayyidina Abubakar ya aure ta ina jin ita ta haifa masa Muhammad to bayan ita ta haifa masa Abdurrahman to bayan sayyidina abubakar ya rasu kuma sannan sai sayyidina ali ya kuma aurenta to da ya aureta shi kuma ta haifa masa da muhammad ainihin wato da ake kira ibnul hanafiya to saboda haka sai ya zanto muhammad bin al hanafiya yan uba suke da alhasan da husain ma'ana sayyidina ali da shi ya haife su to wannan abdullahi bin muti'i da shi da almajiransa suka zo wajen muhammad bin al hanafiya wanda da ne a wajen ali bin abi talib kuma dan uwa ne a wajen alhasan da husaini ta bangaren uba fa araduhu ala khal yazid sai suka zo masa da shawara ko suka nufe shi da kamata ya tube yazid a tube yazid fa aba alaihim muhammad bin al hanafiya ma'ana su goyi bayan sa ya kamata gaskiya a sauke yazid da haka shi kuma muhammad bin al hanafiya sai yake wannan tunani da suka zo da shi da wannan shawara ta a tube ko a sauke yazid daga shugabanci sai ya ce bai yadda da wannan ba yake fa qala ibn muti' sai abdullahi bin muti' yake fadar dalilan su na cewa ya kamata a sauke yazid sai ya ce inna yazid ibn muawiyata yashrabu al khamra shi fa yazid dan muawiya din nan ya kamata a sauke shi daga kan kujeran nan bai cancance ta ba domin yana shan giya wa yatruku salata kuma baya sallah ya taruku salati ne yayi wata yin wata ko kuma gaba daya ma baya sallah yakan bar sallah kawai fa qala muhammad bari ka ji adalci haka ake so duk wanda yazo maka da labari tsaya ka binciki ha al'amarin yake ba da an zo maka kawai ka hawo shikenan ka gina hukunci akan haka zaka zama babban azzalimi da haka ana suna fadar haka fa qala muhammad sai muhammad bin al-hanafi ya ce ma ra'aitu minhu ma tadhkuruna kun gani kuma duk abin da kuke fara dinnan ni ban ganshi ba a tattare da muawiya abin a game da yazid cewa yana shan giya baya sallah wannan yanzu naji daga bakin ku ni ban ga haka ba wa qad hadartu kuma kun ga na zauna da shi na halarci wajen sa wa qumtu indahu na kuma zauna tare da shi fara'aitu ni amma zaman da nayi tare da shi na same shi na ganshi muwaziban ala salat mutun ne mai kwazo akan sallah ni haka ni shaida in aka tambaye ni shaida ni na zauna da shi ba wai 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 ba na zauna tare da shi na ma fahimci cewa mutun ne muwaziban mai jajircewa mai tsayuwa mai dagewa akan sallah kaga aka sun wannan labarin da kuka zo min da shi ni na gani mutaharriyan lil khair kuma mutun ne mai kokarin yayi daidai mutun ne mai kokarin alheri mutun ne mai kirdadan ya aikata alkhairi yasalu anil fiqh kuma mutun ne mai son tambayar addini yana son ya tambaya anil fiqh game da fahimtar addini ma'ana mutun ne wanda yake yawan tuntuban malamai yana tambaya mulaziman lis sunnati kuma mutun ne wanda yake ahlus sunna ne tammi ma'ana mutum ne mai lazumtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa nawa hudu yace ni a yanda na ganshi mutum ne mai dagewa akan sallah mutum ne mai kirdadan sai yayi alheri sannan bayan haka mutum ne mai tambaya game da abin da bai fahimta ba addini sannan na hudu mutum ne mai lazumtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu su masu suka kuma sai suka ce inna zalika kana minhu tasannu'an laka ai yayi ne dan ya ganka inna zalika wannan abun da duk ka fada din kana minhu wannan abun da kaga yayi tasannu'an ba halin sa bane tasannu'an yayi ne ba dan Allah ba yayi ne dan kai saboda ya ganka a zaune shi yasa ya dage yayi ta sallah saboda ya ganka a zaune shi yasa ya nuna shi mai kokarin yin alheri ne ya ganka shi yasa yake yawan tambaya ka dan kace shi mai tambaya ne akan addini sannan kuma ya rike sunna daidai lokacin da kake nan dan ka gane cewa mai lazumta sunna ne qala muhammad bin al hanafiya muhammad bin al hanafiya yace mallazi khafahu minni aw rajahu da za ku ce saboda gani na ne yayi me yake tsoro a tare da ni ko kuma me yake so a waje na ai sai in yana tsoro na ne zai yi saboda tsoro na ko kuma akwai abin da yake kauna daga gare ni shi yasa zai yi sai ya ce to in kun ce saboda ganin ido na yayi me yake tsoro tsoro na yake ji man ladhi khafahu minni me ya tsoratar da shi da ni ma'ana tsoron me yake tsoro na na me yake ji aw rajahu ko kuma in raja'i ne yasa yayi wannan abun kamar yadda kuke faɗa to me yake raja'i me yake kauna me yake so a waje na afa atala'akum ala ma tadhkuruna min shurbil khamr ya nuna muku ne a zahiri ya tsinka yadda ku game da abin da kuke ambata na shan giyar sa a cikin ku akwai wanda ya taba ganin sa da barasa a hannu yana kwankwada fala in kana atla'akum ala zalika idan kuwa har ya kasance yana nuna muku yana shan giya innakum la shuraka'u to lalle kuma abokan cin mushe ne kun ji ko ba a so ka bada kofa a zo maka da sukar wani dan uwanka musulmi asalin musulmi mutumin kirki har sai kana da kwararan dalilai da suka nuna mutumin banza ne to mu kuma sai muka dauka asalin musulmi mutumin banza ne shi yasa kuma kowa sai ka fassara shi a haka komai nagartan mutum yanzu ku duba yanda ake ta kuma wannan dabi'a dan adam ce ina fata an gane yace idan har ya nuna muku karara kuna zaune zai dauko barasa ya zuba a kofi ko ya tiltila a cikin kwalba to ba zai yi ba ya bayyana muku ya nuna muku yana shan giya sai in kuma kuma shahinta na fi tsammani in dai har ya nuna muku yana shan giya to innakum ku la shuraka'uhu abokanan tarayya sani akan shanta wa in lam yutli'akum idan ku bai nuna muku yana shan giya ba ku taba ganin sa yana shan giya ba fa ma yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu to baya halatta gare ku ku bada shaida ga abin da ba ku sani ba wanne ne a ciki abin nan in kun ce a ai kun taba gani to ku kuma a lokacin ya aka ku gani idan kuma kun ce ba ku taba gani ba to ai bai halatta ku bada shaida zurba ku bada shaida akan abin da ba ku da masaniya akai qalu kajifa suka kuma dagewa innahu indana lahaq innahu al'amarin nan da muke gaya ma indana lahaqun mu a wajen mu gaskiya ne haka ne wa in lam nakun ra'aynahu ko da bamu ganshi ba ko bamu ganshi ba ma haka abin yake قال محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية يتي أبى الله ذلك كنكما ألا بايا سنحك أبى الله ذلك على أهل الشهادة ألا بايا سنحك قمت أن ندسكي كلمة شهادة كما تمسلمية زمان حكما شيني معنا أبى الله ذلك على أهل الشهادة ثم قرأ عليهم قول الحق تبارك وتعالى sannan sai ya karanta musu maganar Ubangiji na gaskiya mai yawan albarka madaukaki sai ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai wanda shahida yayi kalmar shahada bil haqqi da gaskiya wa hum ya'lamuna kuma suna sane da abin da suke bada shaida ko suke fada daka ba daidai bane yanzu abin da kuke Allah baya son wannan abin da kuke kun ce ba ku gani ba amma kuma gaskiya ne duk da ba haka ba ku gani ba kuma kuna tabbatar da abin da kun korewa kanku ilimin kuma kuna yin fatawa da haka sun sa ku da kanku kun ce ba ku gani ba amma a karkashin rashin ganin ku da rashin cikakken masaniya kuma kun gina hukunci kun yi fatawa akai wa kaza ma nukila an Yazid haka ma wata magana da ake ruwaito ta daga Yazid ita ma bata inganta ba kamar yadda zamu ci annahu qala wai Yazid ya ce ba'da maqatalil Husain bayan an kashe Husain wai shine yayi wannan baitukan yake cewa laita ashyaqi bi badrin shahidu jaza'al khazraj min waqa'il asal kad qatalnal qarna min sadatihim wa adalnahu bi badrin fa'tadala wa la'ibat hashim bil mulki fala khairun jaa wala wahyun nazal ko nazala wannan baitukan ka koma cikin wato tarihu tabari wato an dauko wannan baitukan ne daga al-mu'tazid al-khalifatu al-abbasi wato a cikin abin da ya faru na shekara 284 yace laita ashyaqi wai lokacin da aka kashe Husain shine wai shi Yazidin yake nuna farin cikin sa da murna yake cewa ina ma kakanninmu dattawanmu bi badarin wa'inda aka karkashe mana su a badar irin su Shaiba, irin su Utuba, irin su Abu Jahal, fadi su wai su ne, ina ma a ce dattawan mu da aka kashe mana a Badar, shahidu ina ma sun halarci jaza al-Khazraj min waqa'il asal, ina ma sun riski wannan lokacin wanda ainihin wato ake suka da mashi lokacin da aka yi wannan yaki na kashe Husaini, wanda aka kashe Husaini kadikatal nal karna, ma'ana mun kashe irin wayancan min sadati himu daga cikin shugabannin su, ma'ana mun kashe irin wayancan jaruman da aka kashe a Badar, su ma mun kashe irin su daga cikin shugabannin su. Wa adalnahu, da aka mun daidaita shi, equation din yayi balance bi Badarin da wayanda aka kashe a Badar, fa atadala, da muka auna sai muka ga equation yayi balance, an kashe mana wasu shugabannin mu a can, yanzu kuma yanzu an kashe wani daga cikin jagororin su anan. Wala ibad hashimun bil mulki, wato kabilar banu hashim sun yi wasa, ya ce wala'at ne ko wala'ibat ne, sai ku gyara, sun yi wasa da mulki, fala khabarun jaa, da haka har zuwa yanzu ba wani labari da ya zo, wala wahayun nazala, sannan babu wani wahayi kuma nazala da ya sauka. Ma'ana wannan baitin a dunkule kamar Yazid yana farin ciki, yana murna da sare kan Husaini, ko kuma kashe al-Husaini da aka yi, sai aka wannan baitin sai aka jingina shi zuwa ga Husain, cewa Husaini shi ake jingina shi zuwa ga Yazid, cewa Yazid bin Muawiya lokacin da aka kashe Husain waye waɗannan baitukan, yana ne nuna farin ciki da murna, kamar ramuwar gayya ce aka yi, an kashe musu wato manyan su a lokacin yakin Badar, yanzu kamar ramuwa fansa suka yi. Fa hadha aidan lam yathbut an, malai ce wannan baitukan su ma da aka jingina su zuwa ga Muawiya, zuwa ga Yazid, to su ma ba su tabbata ba ta fuskar isnadi. Fal fisqul ladhi nusiba ila yazida, sannan wancan fasikancin da aka nasabta, aka jingina wa Yazid, fi shaksihi, game da mutuntakarsa, ka shurbi khamrin, kaman shan giya da aka ce yana shan giya, aw mulaabati qiradati, ko wai yana wasa da birrai, aw fuhushin, ko yana alfasha, aw ma shabaha zalika, ko abin da ya kama da haka, lam yathbut anhu bi sanadin sahihin, babu inda wannan abun, wannan magana ta tabbata da isnadi ingantacce cewa Yazid bin Muawiya yayi haka. Fa hadha, da haka wannan la nusaddiqu, mu ba za mu gaskata wannan labaran ba, cewa yana shan giya, babu wata ruwaya, kaji shi kansa Muhammad bin al-Hanafiya inda ya tafafatawa da shi, ina fata an gane. Wal aslu, asali, as-salamatu, mutumin kirki, kuma duk mutumin da wata wani akasin haka rashin kirkin sa bai bayyana ba gare ka, asalin sa mutumin kirki yake, cewa wal aslu, asali in jimalan, as-salamatu shine kubutar Yazid daga waɗancan miyagun laifuffuka da alfasha da ake jingina masa. Wa naqulu ilmuhu inda rabbi subhanahu wa ta'ala, abinda muke cewa anan ilimin abin da ya faru game da Yazid, wannan ilimi ne da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna zahira riwayati Muhammad bin al-Hanafiya, sai dai abin da ya bayyana daga riwayar da muka samu daga Muhammad bin al-Hanafiya, annahu shi Yazid lam yakun fihi shay'un min zalika, babu wani abu daga cikin abin da ake zargin sa da ya tabbata zuwa gare shi, babu. Fal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala fi hal Yazid, yace ilimi game da me ya faru game da Yazid, ko ya Yazid yake wannan sanin hakikanin waye Yazid, ilimin yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yace wa hadha la yahummuna, wannan mu ba shi yake da ba shine abin da ya dame mu ba. Fa huwa bainahu wa bain rabbi tabaraka wa ta'ala, in yayi in ma bai yi ba, wannan wata mas'ala ce tsakanin sa ne da ubangijin sa tabaraka wa ta'ala, da haka wannan bai shafe mu ba, wannan hurumin ba hurumin mu bane, in yayi in ma bai yi ba, wannan alakar tana tsakanin sa da mahaliccin sa. Walau faradna, yace ka kaddara ma mu yadda, anna al-amra, al-amarin da ake tuhumar Yazidin kana ya kasance ya faru kadhalika, kamar yanda ake fada, mu dauka ma wato law sallamna tasliman jadaliyan, mu ma sallama din, mu ce misali eh Yazidin abubuwan can da su Abdullahi bin Mut'i suka fada yana shan giya, baya sallah, baya kaza, mu dauka ma haka. Fa inna kaunal imami fasikan, kasantuwar shugaba fasiki ne, la ya'ani wannan ba shi yake nuna ba shi yake nufin annahu yajibul khuruju alaihi ba shi yake nuna ai masa tawaye ba bi hadhihi sura da irin wannan sura ta tawaye allati hadathat wadda ta faru kamar sai aji kamar yanda bayanin zai zo ina fata an gane ko da shugaba fasiki ne fasikancin shi ba shi ya shafa ba Allah zai tambaye ku laifin fasikancin shugabanku in dai yana adalci yana abin da ya kamata ya wannan fasikancin shi ya shafa abin da zai dame ku ya zamanto baya bawa addini kariya baya bawa dukiyoyinku kariya baya bawa rawukanku kariya baya bawa mutuncinku kariya to shine sai a ce wannan shugabancin wani iri ne amma matukar daruriyatul khams da kake bukata shugabanci yana baka to ko shugaba yana shan giya ko yana neman mata ko yana kaza wannan shi ya shafa tsakaninsa da mahaliccinsa na ba ta gani al-fasl as-sabi' fasali na bakwai khilafatu Yazid bin Muawiya khalifancin Yazid dan Muawiya shi ma khalifancin nasa ba wani tsawaye ba kamar na mahaifinsa min sanati 60 ila 64 hijriya dududu shekara hudu ne daga shekara ta 60 bayan hijira zuwa shekara ta 60 da hudu bayan hijira al-mabhathul awwal a karkashin wannan fasali na bakwai mabahasi na farko al-bay'atul yazida mubaya'ar da aka yi wa Yazid bin Muawiya wa rafdul Husayn lil mubaya'a da kuma watsi da al-Husayn bin Ali ya ki wa Yazid mubaya'a wa khurujuhu min makkata da kuma fitowar shi al-Husayn bin Ali daga Makka ila al-Kufa ya taho zuwa Kufa za mu ji me ya faru anan ma'ana kamar yanda Muawiya bin Abi Sufyan bai yi mubaya'a ba ga Sayyidina Ali kamar yanda muka karanta a baya ko to shi ma lokacin da Yazid ya zama shugaba Al-Husayn bin Ali bai yi masa mubaya'a ba sannan ma Al-Husayn ya fito daga Makka ya taho Kufa me ya dalilin fitowarsa daga Makka me yasa kuma ya tafi Kufa shine zamu tattauna buya li Yazid bil khilafa an riga an yi wa Yazid bin Muawiyata mubaya'a na khalifanci sanata 60 a shekara ta 60 daidai min al-hijrata daga hijira an riga an yi masa mubaya'a an kada masa ƙuri'a ya zama khalifa wa kana umruhu lokacin da aka zabe shi ya zama khalifa shekarunsa 34 sana shekarasa dududu 34 kaga yana matashi sosai ya zama khalifa 34 eh ko yawa wa lam yubai al-Husayn bin Ali amma al-Husayn bin Ali bai masa mubaya'a ba wala Abdullah bin Zubair haka Abdullah dan Zubair shi ma bai yi wa Yazid mubaya'a ba wa kana fil madina suka zaman su a madina kuma kamar yanda muka karanta a baya shi Muawiya bin Abi Sufyan aina ya zauna na'am Sham ko su saboda kaga kenan shi ma yanzu Yazid yana ina yana Sham su kuma sai suka zaman su a madina da al-Husayn da Abdullah ibn Zubair basu masa mubaya'a ba walamma tuliba minhuma an yubayi Ali Yazida lokacin da aka zo aka neme su da lalle su yi mubaya'a wa Yazid ibn Muawiya qala Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair sai ya dabara dabara da ya sai ce anzuru hadhihi al-laila ku banne zan dan yi nazari zan yi tunani a wannan a cikin daren nan abinda nayi tunani na yanke shawara insha Allah za a ji wa ukhbirukum daga baya zan ba ku labari bi ra'ayi game da ra'ayi na na in yi masa mubaya'a ko in ki yi mubaya'a fa qalu na'am wayanda suka tuntube shi mutanen Yazid suka ce to mun yarda ba komai falamma kana al-lailu da dare yayi kharaja min al-madinati sai ya silale daga garin Madina hariban ya gudu ila Makkah ya koma zuwa Makkah walam yubai'a ya ki yi mubaya'a kaga hila yake nan an fahimta ya shiga babur hiyal walamma ji'a bil Husayn da aka zo da Husayn shi ma bin Ali wa qila lahu aka ce da shi baye to kai ma fa mun ji labarin ba kai mubaya'a ba yanzu kai mubaya'a qal sai ce inni la ubayi usirran, gaskiya ni bazan yi mubaya'a a boye ba, ai na fi karfin in yi mubaya'a ta matsorata. Eh, bazan yi muku mubaya'a, yanzu kaga ban yi mubaya'a lokacin duk da ake yaya ta an yi mubaya'a ba, sai yanzu ku zo ni da ku ku ce in yi mubaya'a. Ni bazan yi mubaya'a a boye ba. An fahimta, walakin ubayi'u jaharan bainan nas, so nake in yi mubaya'a ta wato a bayyane cikin mutane, wato a bainar jama'a. Qalu na'am, su ma sai suka ce to ba komai mun yarda. Walamma kana al-lailu, shi ma da dare yayi, kharaja, shi ma sai silan, sai ya fice khalfa Abdullah ibn Zubair, shi ma ya bi bayan Abdullah ibn Zubair. An fahimta, yanzu a dunkule iya abin da muka karanta anan, Al-Husayn Abdullah ibn Zubair bas yi mubaya'a wa Yazid ibn Muawiya ba. Nan ya fito ahlul Iraq. To wace waina ake tattaunawa a can Iraki, Kufa? Anan mutane sun wahalafa. Ahlul Iraq, mutanen Iraki, yurasiluna al-Husayna, su suka dinga rubuta wasiqu suna aiko wa Husayn. Ahlul Iraq, mutanen Iraki, yurasiluna al-Husayn, sun dinga rubuta wasiqu suna ta aiko wa Husayn. Me wasiqar ta kunsa? Me suke nema daga Husayn? Balaga ahlul Iraq anna al-Husayna lam yubay' li Yazid ibn Muawiya. Mutanen Iraki sun samu labarin al-Husayn bin Ali bai yi mubaya'a ba ga Yazid ibn Muawiya. Wahum la yuriduna Yazid ibn Muawiya, dama su ma ba sa san Yazid ibn Muawiya, ba sa san sa, sai kuma suka ji ga al-Husayn can shi ma ya ki mubaya'a. Bal wala yuriduna Muawiya, ba ma Yazid ba har Muawiya su ba sa san sa. La yuriduna illa Aliyan, a zahiri abinda suke nuna ba sa san kowa fa su sai Aliyu wa auladahu da ƴaƴansa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum, Allah ya kara musu yarda. Fa arsalu al-kutuba, sai suka aiko da wasiqu ila al-Husayn bin Ali, zuwa ga al-Husayn bin Ali radiyallahu an, kulluhum, dukkan wasiqun abinda suka kunsa, yaquluna, mutanen Iraki suna fada fi kutubihim, a wannan wasiqu nasu, inna bay'anaka wala nuridu illa anta, mu fa kai muka yi wa mubaya'a, ba ma son kowa sai kai. Wa laysa fi unuqina bay'atun li Yazid, ba mu dauki nauyin mubaya'ar Yazid ba, da ka babu mubaya'ar Yazid a wuyan mu, balil bay'atu, mu mun yi rizabin din wannan ainihin wato mubaya'a ta mulaka kai za mu yi wa. Watakatharatil kutubu, wasiqu suka yawa, suka yawaita alal Husayn, wato zuwa ga al-Husayn bin Ali radiyallahu an, hatta balagat akthara min 500 kitabin, wasiqu wannan nabun wannan wannan nabun wannan, kuma kowace content din iri daya ne, suna nuna ba sa tare da Yazid, su fa suna tare da shi, mubaya'a su ba ta Yazid bace, ta al-Husayn ce, dan haka suna shelantawa al-Husayn ya taho wajensu su hada karfi, su mubaya'a sa ƙuri'un su nasa. Laka wasiqun sun haura 500, kulluha, dukkan wasiqun, ja'atku, sun zo wa shi al-Husayn bin Ali radiyallahu an, min ahlil Kufa, daga mutanen Kufa, yad'unahu, suna gayyata sa ilaihim, ya koma wajensu. An ji wannan gabar? Al-Husayn, to al-Husayn bin Ali radiyallahu an, yursilu Muslim ibn Aqil, sai ya fara tura Muslim bin Aqil, ya tura shi can Iraqin, ya je share hanya, ya karbi mubaya'ar mutane, a tara mabiya duk gaba ɗaya kafin shi ya ƙara su. Inda zalika, yayin da al-Husayn bin Ali radiyallahu anhu ya ga labarai da wasiqu sun taru game da abin da ake kiransa zuwa gare shi, arsala al-Husayn bin Ali ibn ammihi Muslim bin Aqil, da aka al-Husayn bin Ali radiyallahu an, sai ya aika dan baffansa Muslim bin Aqil bin Abi Talib radiyallahu anhu, litaqassi al'umura yace yaje ya buddidigin al'amuran yaya suke shine taqassi yaje ya bincika ya buddidigi na labaran al'amuran yaya al'amuran suke hunaka a can Iraki wal ya'rifa haqiqat al'amr yaje ya san haqiqanin al'amari shin wasiqun nan abinda ake ta rubuto masa a zahiri haka abun yake wajaliyatahu da kuma bayyanar abun yaje ya gano haƙiƙanin al'amari da kuma bayyanar abun shin yanda wasiqun nan suke ta zuwa ana nuna masa mutanen Iraki suna tare da shi shi suke jira su yi masa mubaya yaje ya tabbatar da haƙiƙanin al'amari kuma abun haka yake a bayyane a cikin ƙasar Iraki falamma wasala muslim bin aqil ila al-kufa lokacin da muslim bin aqil ya isa zuwa garin kufa ko ƙasar kufa sara yasalu sai ya fara aikin da aka tura shi sai ya fara tambaya hatta alima har sai da ya gamsu ya san cewa annan nasa hunaka lalle mutanen da suke can kufa la yuriduna yazid ba sa son yazid amin ina fata an gane la yuriduna yazid ba sa son yazid balil husayn ibn ali suna son al husayn ibn ali wa nazala to shi muslim bin aqil da ya shiga cikin kasar kufa sai ya sauka inda hani ibn urwa a gidan hani ibn urwa waja annasu jama'atin mutane suka dinga zuwa gungu jama'a wahudanan da kuma dai yubayi'una muslim bin aqil suna tayin mubaya'a ga muslim bin aqil ala bai'atil husayn radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wato a madadin mubaya'ar husayn bin ali radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in na fata an gane da haka duk wanda yake tare da al husayn yazo yayi wa muslim bin aqil mubaya'a mubaya'ar da aka yi wa muslim bin aqil mubaya'ar husayn ce wa kana nu'man bin bashir to a lokacin Nu'man bin Bashir shi kuma kana amiran alal Kufa shine gwamnan Kufa a wannan lokaci min kibal Yazid bin Muawiya ta bangaren Yazid bin Muawiya ma'ana Yazid bin Muawiya ya nada Nu'man bin Bashir a matsayin gwamna a can Kufa falamma balagahu al-amru yayin da labarin ya zo masa al'amarin ya ishe shi anna muslima cewa muslim bin aqil baina zaharanaihim yana cikin mutanen kufa wa annahu yaatihi an-nasu kuma ya samu labarin mutane suna ta zuwa su same shi a masaukin sa gidan hani bin urwa mutane suna ta zuwa su same shi gungu da kuma daideku suna ta zuwa suna yi masa mubaya wa yubayi'unahu suna yi masa mubaya'a lil husayn a madadin husayn azhara ka annahu lam yasma shay'an sai ya nuna kaman bai san me yake da akwai ba kaman bai ji komai ba wa lam ya'ba bil amr kuma ya nuna shi bai damu ba da al'amarin da ke faruwa hatta kharaja ba'd alladhina indahu ila yazid fi sham sai aka samu wasu daga cikin wa'anda suke tare da Nu'man bin Bashir suka zare jiki sai suka tafi wajen Yazid a ƙasar Sham wa akhbaruhu bil amri suka kwashi al'amari labari suka bashi ma'ana shi kaga Nu'man bin Bashir da yaji labarin sai nuna kaman bai ji ba shiru abin sa amma wa'anda suke tare da shi su ma duk labarin ya same su da haka sai aka samu wasu suka janye suka ja jiki sai suka fice sai suka tafi zuwa ƙasar Sham suka je suka kwashi labari suka ga Khalifa Yazid cewa fa ga abin da yake faruwa wa anna musliman suka gaya masa cewa muslim bin aqil yubayi'uhu an-nasu mutane fa suna can fa za a raba gwamnati gida biyu suna can su ma suna yi wa muslim bin aqil mubaya'a wa anna nu'man bin bashir ghayru muqtarithin bi hadha al-amr kuma gwamnan ka nu'man bin bashir ghayru muqtarithin ay ghayru mubalin wa muhtammin ya nuna ko unkula bai damu ba da abin da yake faruwa na fata an gane ka san duk masu mulki da waye suna tare da irin wayannan mutanen kuma maganar su tana da tasiri kaga yanzu sun je sun yi wani hadi can sun faɗi cewa ga abin da yake faruwa za a yi masa juyin mulki amma gwamnansa ya yi gum ya sani amma ya ki ɗaukar mataki ya bar al'amarin ya nuna ko in kula shine gairu muktarifin ay gairu mubalin gairu muhtammin ya nuna rashin damuwarsa ya yi ko in kula bi hadha al'amri da wannan al'amari da yake nema ya faru na ainihin wato juyin mulki ta amiru ubaidillahi bin ziyad alal kufa wannan maganganu da mutane suka je suka ga yazid ya karba har ma ya cire nu'man bin bashir a matsayin gwamna ya nada sabon gwamna da haka anan abinda zamu ji shine ta amiru ubaidillah wato nada ubaidillahi bin ziyad alal kufa a matsayin gwamna a kufa yanzu amara Yazid ya yi umarni bi azlin Nu'man bin Bashir da a tube a sauke Nu'man bin Bashir daga gwamna wa arsala Ubaidillah bin Ziyad ya aika a madadinsa sai ya aika Ubaidillah bin Ziyad amiran alal Kufa yanzu shine zai zama gwamna a Kufa a madadin Nu'man bin Bashir wa kana amiran alal basara kuma dama lokacin shi ubaidullahi bin yazid shi kuma lokacin dama gwamna ne a basara fadamma lahul kufa sai aka kara masa wato masarautar ko wajen wato jahar tasa sai ta kara girma sai aka hada masa shine gwamnan kufa shine kuma gwamnan basara shine ma'ana fadamma lahul kufa sai muawiya ya hada masa da kufa ma'aha tare da ainihin wato basara din liyo to fadamma lahul kufa ko sai shi ainihin wato yazid ya hada wa ubaidullah bin ziyad ya hada masa kufa ma'aha tare da basra liyo alija hadha al'amra dan ya kawo karshen wannan al'amari ya magance wannan al'amari fa wasala ubaidullah bin ziyad laylan ila al-kufa da haka ubaidullah bin ziyad sai ya taho zuwa kufa da daddare mutalathiman yayi amawali an san amawali ko yawa rawanin wani iri yawa irin na sarakuna wanda ake rufe baki da hanci na'am to irin na buzaye a'a in dai kaga yanzu misali sarkin Kano ayin kaga sarkin Kano za ka ga rawanin sa ya rufe hancin da baki to rawanin da aka hada aka rufe har da baki da hanci shine amawali ina fata an gane to irin wannan rawanin yayi wannan shiga kamar ta ninja ya rufe na'am yawa to gashi can wanda yake so ya gani gashi can yawa an bayyana ko wannan shine at-talathum at-talathum shine amawali فكان عندما يمر على الناس يسلم عليهم ويقولون وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله يظنون انه الحسين تنده yayi wannan shigar ya rufe fuskar sa ya sa amawali kuma an ga bakuwar fuska ne kuma gashi ya shigo sai duk mutane suka tsammaci Husaini ne ya kara so duk lokacin da yazo wuciya ta wajen mutane sai ya musu sallama su kuma sai su mayar masa da amsa su ce wa alayka assalam ya ibn binti rasulillah aminci ya tabbata a gare ka ya kai dan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadhunnuna su tsammanin mutane annahu al-husainu husaini ne radiyallahu anhu wa annahu dakhala mutakhaffiyan ya shigo garin ne kuma mutakhaffiyan a boye mutalathiman da amawali laylan da daddare fa'alima ubaidullah bin ziyad to yanzu duk inda yaje wuce ayi sallama sai ya ce wa alayka assalam ya ibn binti rasulillah yanzu kaga abinda ake fada ko ake zargi ya tabbata kenan cewa za a kifar da gwamnatin yazidu husaini ake so ayi wa mubaya tunda gashi shi ya ji da kunnansa da inda yazo wuciya sai a tsammaci Husaini ne sai a yi masa a in yayi sallama a amsa kuma a ce ya kai dan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fa alima Ubaidullah bin Ziyad annal amra jiddun to daga lokacin Ubaidullah bin Ziyad ya tabbatar da al'amarin gaskiya ba ta zo mu jita bace ba jita bane gaskiya ne wa annan nasa kuma lalle mutane yantaziruna al-Husayn bin Ali suna jiran al-Husayn bin Ali ne inda zalika to a lokacin da ya fahimci haka dakhala al-qasra sai ya shiga gidan gwamnati an fahimta government house shine al-qasra thumma arsala maulan lahu sannan sai ya aika wani bawan sa ismuhu ma'aqil sunan bawan nasa ma'aqil shi ma sai ya tura shi cikin gari liyataqassal amra dan shi ma ya sake tabbatar da labarin ya sake tabbatar da al'amarin wa ya'rifa ya kuma gano masa manir ra'asul mudabbiru fi hadhihi almas'ala ya gano masa wane ne jagora mai gudanar da wannan mas'ala ta juyin mulki ta mubaya'a da za a yi wa Husayn a madadin aiwa Yazid mubaya'a fa dhahaba ala annahu rajulun min Hims daka Ma'aqil wannan maulana Ubaydullah ibn Ziyad sai ya shiga gari ya tafi a matsayin kaman shi ma wani mutum ne dan kasar Hims wa annahu jaa kamar ya zo ne bi 3000 dinarin da dinare 3000 limusanadati al-Husayn radiyallahu anhu dan taimakawa al-Husayn radiyallahu anhu fasara yasalu da haka sai yake ta tambaya ina ne gidan Hane bin Urwa ina ne gidan Hane bin me zaka yi a gidan a aini daga Hims nake nazo ne da gudunmawa ta naji an ce Husayn zai zo za mu bada gudunmawa mu dirhami 3000 nake dauke da shi hatta dulla ala dari Hane bin Urwa yana ta wannan tambayar har sai da aka nuna masa gidan Hane bin Urwa wanda anan ne Muslim bin Aqil ya sauka kuna biye da labarin fada kala yana zuwa sai ya shiga yana shiga wawaje da Muslim bin Aqil sai ya tarar da Muslim bin Aqil a gidan Hane bin Urwa wa baya'ahu shi ma sai ya masa mubaya'a zuwan cewa shi ma yana tare da wannan mubaya'ar wa adahu 3000 dinaran ya ma kawo gudunmawa donation na dinari 3000 yace gashi wasara ya taraddadu ayyaman to kaga ya zama dan cikin gida kenan sai ya dinga kai kawo tsawon wasu kwanaki zai shigo gidan shi ma ya ji me ake tattaunawa me ake yi zai kaza tunda shi ma ya nuna cewa ya zo yayi mubaya'a kuma ga ma gudunmawa ya kawo to kaga duk wanda yayi wannan ya bada gudunmawa ai zaka dauka cewa lalle da gaske gudunmawa ya kawo to sai ya dinga samu wannan sai ya samu wannan damar ya dinga kai kawo tsawon kwanaki hatta arafa ma indahum har sai da ya gane duk abin da suke kullawa ko suke tattaunawa ko duk abin da ke tattare da su wa raja'a ba'da zalika to bayan ya tattara bayanai ne sai ya koma ila Ubaydullah ibn Ziyad ya koma wajen Ubaydullah ibn Ziyad wa akhbarahu al-khabara ya kwashe labari duka ya bashi an ji wannan gabar to gaba ta gaba shine khurujul Husayn kaga shi kuma Husayn yana ta can yana ta shirye-shiryen tahowa tunda ya turo Muslim tunda kaga wasiqun da suka nuna da suka je masa sun nuna ba wata matsala haka ne sun nuna ba wata matsala da haka shi yana can yana ta shirye-shiryen ya taho zuwa Kufa to yanzu khurujul Husayn radiyallahu anhu ila al-Kufa ba'da an istaqarrat al-umur mala yace bayan al'amura sun natsu bayan al'amura sun tabbata wa baya'a kathirun minan nas li Muslim bin Aqil mutane dewa mafi yawan mutane duk sun zo sun yi mubaya'ar su ga Muslim bin Aqil arsala ila al-Husayn to kaga kenan al'amura yanzu sun tabbata dama an turo shi yazo ya tabbatar haka ne to kuma yanayin adadin mutanen da suka zo suka yi masa mubaya'a sai ya sake gamsuwa da cewa eh wasiqun nan da aka yi ta turawa al-Husayn bin Ali radiyallahu anhu gaskiya ne da aka shi ma nan take sai ya aikawa Husayn bin Ali yace anikidim yace ka iya tahowa duk al'amura sun gama daidaita fa innal amra qad tahayya al'amari an gama shirye komai al'amari ya gama shiryuwa fa karajal Husayn bin Ali daka al-Husayn bin Ali radiyallahu anhu sai ya fito fi yawmi tarwiya ranar tarwiya 8 ga watan Dhulhajj shine yawmu tarwiya, ranar da alhazai suke baro Makka su taho Mina, shine yawmu tarwiya. Wa kana Ubaydullah qad alima ma qama bihi Muslim bin Aqil, dan haka Ubaydullah sabon gwamnan da Yazid ya turo Ubaydullah bin Ziyad ya riga ya san ma qama bihi Muslim, abinda Muslim bin Aqil yake tsaye dan shi. Faqad da haka sai Ubaydullah bin Ziyad yace alayya bihani ibn Urwa, ba shine mai masaukin Muslim bin Aqil ba, yace ku je ku zo min da Hani ibn Urwa. Faji abihi, sai aka zo da shi, aka zo masa da shi. Fasalahu, yana zuwa sai ya tambaye shi aina Muslim bin Aqil, ina Muslim bin Aqil yake. Qala la adri, yace ban sani ba. Fanada maulahu ma'aqilan, nan take sai Ubaydullah bin Ziyad sai ya kirawo wannan bawan nasa Ma'aqil, wanda ya zo a zuwan shi ma ya zo daga Hims, ya zo ya yi mubaya'a ya ba da gudunmawar dirhami 3000 ko? To sai shi Ubaydullah bin Ziyad da ya ga Hani ibn Urwa ya yi musu ya ce bai sani ba, to sai ya ce a kira masa Ma'aqil. Fada khala alai, sai Ma'aqil ya shigo, yana shigowa faqal, sai Ubaydullah bin Ziyad ya ce hal ta'arifu, ka san wannan? Kala na'am, yace ina san shi. Fa uskida min yadi, yau fa uskida fi yadi, to tun daga nan aka sare masa hannu, an yanke masa hanzari, kaga kenan al'amari ya riga ya fasu. Wa arafa anna almas'alata kanat khud'a, ma'ana fa uskida fi yadi, ba wai an sare masa hannu, ma'ana an gama kuma yanzu. Fa uskida fi yadi, na fata an gane kamar duk wani hanzarinsa an yanke masa hanzari. Daga nan ne sai ya gano cewa annal mas'alata, ashe wannan mas'alar kanad khud'atan, kitimurmura ce, na fata an gane yaudara ce kawai aka shirya ta min Ubaydullah bin Ziyad, kuma wannan kullun na wannan makircin daga Ubaydullah bin Ziyad yake. Fa qala lahu Ubaydullah bin Ziyad inda zalika, to yayin da al'amura suka tabbata haka, sai Ubaydullah bin Ziyad ya ce wa Muslim bin, ya ce wa Hani bin Urwa, aina Muslim bin Aqil, yanzu ka san dai na son komai ko, ina Muslim bin Aqil yake, na fata an gane. Faqal, to anan ne Hani bin Urwa ya ce wallahi na rantse da Allah, law kana tahta qadami, wallahi in Muslim bin Aqil a karkashin kafata yake, mara fa'atuwa, wallahi bazan daga ta ba. Idan Muslim bin Aqil a karkashin kafata yake, wallahi bazan daga kafata ba, ballanta naka ga Muslim bin Aqil. Fa darabahu Ubaydullah bin Ziyad, nan take Ubaydullah bin Ziyad ya sa aka yi maduka, thumma amara bi hafsi, sannan ya ce a je a daure masa shi. To za mu ji irin wulakantarwar da mutanen Kufa suka yi wa Muslim bin Aqil, kaga dai sun yi wannan mubayar ko, to bari ka ji me zai faru. Darasi na gaba kenan insha Allah, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.